wata kotun soja na musamman da ake kira Special Court Marshal da ke da zama a garin Maiduguri ta yanke hukuncin koron wani jami'in sojan sama da zargin yi wa wata yarinya yar shekaru 14 fyaɗe. Wannan kotun soja na musamman din da kashin shugabancin Major General Yakubu Auta da ake kira President of the Court ta yanke hukuncin tsoron sojan sama da ake kira Flag Lieutenant Matthew Inwairan wanda kuma dan asalin jihar Imo ne da yin lalata da yarinyar nan yar shekaru 14 da kuma ta kasance yar gudun hijira da ake kira Zara Ali. Kotun ta ce wannan yarinyar yar gudun hijira ne da tafto daga garin Marti da kuma suke samun mafaka a garin Maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijiran nan da ake kira Bakasi Camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da yan kwanta a dan baya bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su su kwanta daga bisani ya tsani wannan yarinyar ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidar akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira International Rescue suka tabbatar da cewa wannan yarinyar fyaɗe aka yi mata an yi aiki Flag Lieutenant Umaram ne a 1980 wato ranar 17 ga watan Mayu ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin Maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira Dalwa wanda ya ba wannan yarinya fyaɗe sai daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira Captain Aminu Mai Ruwa kenan ya karanta irin laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira President of the Court Major General Yakubu Auta ke karanta masa kamar haka.
The Russian Iran for flying this land to fly over. 3 years security on the new land. These sentences are, however, subject to confirmation by the Israeli authorities.
Yace wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mace sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage masa mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer wato shekaru uku za ka kasance ba tare da samun wani girma ba kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewar wayan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ake zo na girgiza kai na nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da haɗa da manyan jami'an sojan guda uku har da shi kansa shugaban wannan kotun Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.